الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 26 ga watan Zulqa'ada, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 29 ga watan 7 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata. Shi abinda muke so mu sani, waɗannan mawaƙi da ake kiransu al-mawaƙi al-makaniyya, wurare ne biyar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade, ya iyakance ga duk wanda yake nihin shiga Makka da nihin hajji ko umra. Daga kowane ɓangare daga cikin sassanin duniya, idan mutum ya fito, to baya halatta ya ƙetare wannan miƙati ba tare da ya ɗau harami ba. An gane ku? Farko akwai Zulhudaifa. Zulhudaifa shi ne miƙatin mutanen Madina. Na biyu akwai Al-Juhufa. Juhufa shi ne miƙatin mutanen Sham da mutanen Masar da mutanen Afirka ta yamma da sauransu. Na uku akwai Yalamlam. Yalamlam shi ne miƙatin mutanen Yaman. Na huɗu akwai Karnul Manazil. Karnul Manazil shi ne miƙatin mutanen Najd da duk wanda za su fito daga wannan ɓangare. Na biyar shi ne Zatu Irk, shi ne miƙatin mutanen Iraki. Don haka a takaice, a nan mutumin Afirka ta yamma in ya wuce Madina, sannan daga Madina zai zo Makka domin hajji ko umra, to Zulhulaifa shi ne miƙatin shi, ba maganar cewa sai ya zo Juhufa. Kamar yanda mutumin Iraki kai tsaye in ya je Madina, daga Madina ya ce zai zo Makka domin yin hajji ko umra, ba maganar cewa sai ya koma Zatu Irk. A lokacin nan Zulhulaifa ya zama shine miƙatinsa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadisin sai ya ce hunna lahunna wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajji aw alumra aw kama qala, chai hunna lahunna, su waɗannan mawaki na waɗanda aka ambata ne. Sai ya ce wali man ata alaihinna, haka nan wanda ya biyo ta kansu, min gairi ahlihinna, kenan wanda baya daga cikin ma'abutansu, kenan wanda ba dan Madina ba in yaje Madina in zai zo Makka domin haji ko umra to miqatu mutanen Madina ya zama shine miqatin shi dan haka wannan shine kaida kenan in daga garin ku ka fito wannan shine miqatin ku in kai tsiye daga nan misali mutumin Niger Makka zai tafi domin yin haji ko umra to baya halatta ya ketare juhufa ba tare da ya dau harami ba amma in daga judda jirgi da ya ajje shi kai tsaye Madina ya wuce to idan zai zo Makka domin haji ko umra miqatin mutanen Madina shine miqatin sa yawa karin fadakarwar mu shine dai yau muna 26 ga watan Zulqa'ada wanda watan Zulqa'ada yana ɗaya daga cikin watanni hudu masu alhurma kenan nan da kwana hudu ko kwana uku kenan watan Zulhijja zai kama watan Zulhijja yana daga cikin watanni hudu masu alhurma a gun Allah subhanahu wata'ala kuma ya akwai kwanuka a cikin shi kwanuka goma na farkon Zulhijja wanda sun bambanta da sauran duk wasu kwanuka wato na rayuwa wanda waɗannan kwanuka goma sune wanda Allah ya fifita su akan dukkan wasu kwanuka idan ka dauki yini to waɗannan yini guda goma na farkon Zulhijja sun fifici yini goma na ƙarshen watan Ramadan darare goma na ƙarshen wata na Ramadan su kuma sun fifici darare goma kenan na ƙarshen watan Zulhijja kamar yadda malamai suka yi bayani akan wannan kenan in muka kalli bangaren yini yinin goma na ƙarshen watan Zulhijja sun fi yini goma na ƙarshen watan Ramadan darare goma na ƙarshen watan Ramadan sun fi darare goma na ƙarshen watan Zulhijja saboda a darare goma na ƙarshen watan Ramadan ake yin dace da daren Lailatul Qadr wanda daren Lailatul Qadr fa shine fiyayyen dare wanda Allah ya fifita shi shi kuma yini babu wani yini abun Allah subhanahu wataala sama da rana Arafa rana Arafa ita kuma tana kasancewa yinin Arafa yana kasancewa a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja domin rantar ga watan Zulhijja shine rana Arafa dan haka waɗannan kwanuka goma na ƙarshen na farkon Zulhijja suna ni rayar da su da ayyuka na ibada saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abdullah ibn Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyam al-ashr wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanuka wanda aiki nagari ya kusoyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sama da kwanuka goma ma'ana na farkon Zulhijja sahabbai suka fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce walal jihadu fi sabilillah suka ce ya manzon Allah koda jihadi domin daukaka addinin Allah bai kai aikata aiki nagari a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja manzon Allah yace walal jihadu fi sabilillah yace koda jihadi domin daukaka addinin Allah manzon Allah sai yace illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi shay aw kama qala manzo Allah ya ce sai dai mutumin da ya fita fagen daga da ransa da dukiyarsa bai dawo da komai ba shine zai yi daidai da wanda ya aikata aiki nagari a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja dan haka wannan hadisi yana nuna mustahabbancin rayar da waɗannan kwanuka da ayyuka na ibada abu na farko wanda aka sunnanta mana mu yawaita a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja shine yawaita ambaton Allah shine kabbara kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa da yashhadu manafi alahum wa yadhkuru sumallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am al-ayyamul ma'lumat kamar yanda yazo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda da wasu daga cikin magabata cewa su ne waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja dan haka na daga cikin zikirin shine yawai takabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd to haka ake bukatar a yawaita wannan zikiri a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja ba dare ba rana a kowane hali kake kana kwanci ko kana zaune ko kana cikin tafiya ko kana cikin wani aikace aikace kuma shi wannan zikiri yin shi a bayyane tare da ɗaukaka murya sunna ne kamar yanda marwaitan hadisin Ibnu Umar da Abdullah da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda idan watan Zulhijja ya kama sukan har ma sukan shiga kasuwa suna daga muryar su game da wannan zikiri kuma haka mazan jiya sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke daga muryar su game da yin wannan zikiri har sai ya kai mina tana gunza dan haka yin shi a bayyane wannan sunna ne kenan tun daga farkon kamawar watan har akai ranar Idi sana abu na biyu wanda ake bukatar a yawaita sune salloli na nafilfili bayan mutun ya kiyaye farilla mutun yayi kokarin yin salloli na nafila a cikin waɗannan wato kwanuka goma na farkon Zulhijja sana abu na uku shine yawaita azumi in har so samu ne mutun yana da dama yana da kokari ya azumce kwanukan taran gaba daya idan ya kama tun daga farkon watan har ya kai wato rana Arafa ya hada da rana Arafa kamar yanda Hunayda ibn Khalid ya rawaito daga matarsa ita kuma daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take fada cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a bilhijja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumce kwanuka tara na farkon Zulhijja sai ta ce wa yawma ashura da ranar ashura sai ta ce wa salatata ayyamin min kulli shahr da kwanuka uku a kowane wata sai ta ce wal sunaini wal khamis kuma da litinin da alkhamis manzon Allah duka yakan azumce su hadisin yana cikin sunani Abi Dawud da sunani Nasa'i Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi kuma haka wancan hadisi na farko hadisin wato hadisin da muka ambata dazu na Ibnu Abbas kenan ya kunshi ma'anar azumce waɗannan kwanuka tara gaba daya kamar yanda malamai suka tabbatar an gane ko dan haka hadisin Aisha da tace bata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na azumi a cikin kwanuka goma na farkon Zulhijja malamai suka ce wannan hadisi na Aisha dole za a yi masa tawili cewa ita ce a karan kanta bata gani ba kasancewar ita bata gani ba kuma wannan baya nuna cewa baya yi balma daga cikin matansa wata tarwaito tace yana azumce waɗannan kwanuka tara guda gaba ɗayan su kuma takan iya yiwa ita Aisha da bata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azumi a cikin su me yiwa wani abu ne ya bujuro masa na rashin lafiya ko bulaguro ko wani uzuri wanda yake na daban kuma dan haka yace babu wasu kwanuka wanda aiki na gari a cikin su yafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sama da kwanuka goma na farkon Zulhijja azumi ko yana daga cikin ayyuka waɗanda suke na gari balma zaka sanya shi a layi na farko to dan haka malamai suka ce sunna ce mai karfi azumce waɗannan kwanuka tara gaba ɗaya ga wanda yake da iko in har baka samu damar azumce kwanukan taran gaba ɗaya to kai iyayinka iyawarka amma duk da haka kada ka bari azumin rana Arafa ya kuce maka sakamakon duk wanda ya azumci rana Arafa Ubangiji ta'ala zai kankare masa sunubai na shekaru biyu shekara wadda ta gabata da shekara wadda za ta zo a gaba sannan abu na uku wanda ake buƙatar a yawaita ko mu ce na hudu shine yawaita sadaka yawaita sadaka a cikin waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja abu na biyar wato shine wato abu na biyar wato shine sadar da zumunta na shida wato shine yin layya ga wanda Allah ya bashi iko yayi kokari yayi layya abu wanda yake na bakwai kamar yadda malamai suka ambata shine haji da umra ga wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya yassare masa waɗannan sune kadan daga cikin ibadun da ake buƙatar mu'minai su yi kokari su rayar da waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja ƙarin faɗakarwa kuma duk wanda yake da nihin yin layya in watan Zulhijja ya kama manzo Allah ya ce kada ya aske wani gashi na jikinsa kuma kar ya yanke farce har sai an kai lokacin da ya yanka layyarsa wannan ga wanda yake nihin yin layya sawa'an ya riga ya tanadi dabbar shi ta layya ko kuma sai nan gaba zai sayi dabbar shi dai ya san yana da niyyar yin layya to anan in watan Zulhijja ya kama kamar yadda Ummu Salama Allah ya kara mata yadda ta rawaito mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fala ya masanna min sha'arihi yake cewa fala ya masanna shay'an min sha'arihi wa basharatihi aw kama qala kar ya taba komai wato na gashin sa da fatar sa me ake ni fata shine farcen sa kenan kar ya aske gashi kar ya yanke farce wanda yake da nihin liyin layya kenan amma duk wanda za a yanka layya a madadin sa to wannan shi ba laifi yana iya yanke farcen sa yana iya aske gashin sa haka nan kenan mace in za ta yi layya to wannan ba laifi tana iya yin kitso ko da gashi zai zuba domin wannan ba a kiran shi aske gashi iya abinda aka haramta kenan aske gashi in mutun yayi akan mantuwa ko rashin sani to wannan ba yayi da laifi a gun Allah subhanahu wataala kuma bai shahi ba ingancin layyarsa inda ganganci mutun yayi to wannan kuskure ne laifi ne yayi dole ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma layyarsa wato layyar ce wadda take ingantacciya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu wanda mun karanta hadisai kusan guda uku wanda hadisi na farko hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyina idan mai saye da mai sayarwa suka samu sabani a bangaren kudi ko a bangaren kayan kudi ma'ana kayan sayarwa kuma alhali babu wani shaida tsakaninsu shi mai saya yace jika 10 ka sallama mun shi ko yace a jika 15 kaga anan sun samu sabani shi yace 10 shi yace 15 ko kuma game da kayan kudin shi yace a abu kaza ne ka saida mun shi kuma yace a ba wannan bane wannan kuma babu shaida tsakaninsu to wace hanya za a bi a warware wannan matsala shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fal qawlu ma yaqulu rabbus sila fada abinda mai kaya ya fada ita ce fada kenan sai a je gaban alƙali ko kuma in ma ba a je gaban alƙali a shar'ance abinda shi mai kaya ya fada yace ni jika 15 na sai dama kuma sai yayi rantsuwa da Allah gane ku in yayi rantsuwa da Allah cewa ni dai jika 15 na sai dama shikenan sai ka dangana sai ka karba in rantsuwa ce yayi ta ƙarya to ya tabbata cewa yayi laifi kuma Allah zai zare albarka daga cikin wannan abin da ya amsa in kuma rantsuwar da yayi akan gaskiya haka ne to wannan kuma kasancewar ya canji wannan abin da ya karba ya ci halal ba shi da laifi a gun Allah subhanahu wataala. Kenan anan shine hanya ta farko kenan shi wanda yake mai kaya shi zai yi fada, fadar shi ita ce fada amma tare da rantsuwa. Sai ce auyata taraka ko kuma kwata kwata su fasa ciniki, kenan kai ka karbi kudinka shi ya karbi kayansa in dai an samu wannan sabani. In ana so ciniki ya tabbata shi mai kaya ya rantsuwa da Allah, in ya so ya karbi kudi kai ka karbi kaya ko kuma kwata kwata a fasa ciniki. Amma dukkan wannan yana kasancewa a lokacin da shi kayan da aka sayar suna nan a tarbici. In abin da ya sayar maka har abin ya riga ya hallaka, ya riga ya wuce, kai ma ka sayar ma wani, ko kuma in abinci ne ka cinye, to wannan kuma ba maganar a biyo baya akan haka. Amma matukar abin yana nan kenan, in aka samu sabani a abin da ya shafi kudi ko kayan kudi, to anan shi mai kaya shi fadarsa ita ce za a karba amma tare da rantsuwa ko kuma a fasa ciniki. Kenan wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata ka'ida ce ta warware matsala ta sabani tsakanin mai saye da mai sayarwa, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bayyana mana. Amma sharadi ya zamanto babu shaida. In har akwai shaida wanda aka yi a gabansa ko kuma ga takarda domin resi shaida ce, an gane ko ga takarda lokacin da aka kulla cinikin kaza ne aka saida ko kuma kaya kaza ne na saida maka, ga ya shaida ce, ko aka samu wani ya zama shaida akan wannan, to shikenan abinda shaida ya faɗa wanda yake mai gaskiya shine za a bashi gaskiyar shi. Shi mai kaya ya ce a jika 15, shi mai saya ya ce a jika 10, sai aka samu shaida ya ce a jika 10 ka sayar mishi da wannan kaya, ko kuma shi mai sayan ya huddo resi ya ce gaya kai ka bani jika 10 yake gashi a rubuce. Sannan muka karanta hadisi na biyu, hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da wato cin kuɗi na kare, ma'ana mutum ya sayar da kare ya ci kuɗin haramu ne. Sai ya ce wa maharil bagiyi, wato da sadakin karuwa, shine kuɗin da ake ba mazinaciya domin yin zina da ita, to shi ma haramu ne. An ambace shi a matsayin sadaki domin ta hanyar wannan kuɗaɗe da ake bata ake halitta wato gabanta. Sai ya ce wa hulwanil kahin, wato da ladan boka, abinda ake bashi domin wani abinda ake bashi akan yin bokancinsa. In aka ce alkahin shine wanda ke bada labari game da abinda zai zo nan gaba, ma'ana wanda zai bi ta wata hanya ya yi bincike game da gaibu ya ce abu kaza kaza ne ko abu kazan nan akwai alkhairi a cikinsa ko babu alkhairi da abinda ya kama da haka, wannan shine ake kira alkahin. Koma wace hanya ce ya bi da wanda zai maka diba na taurari, da wanda zai zuba ɗiyan wuri, da wanda zai share ƙasa ya zana ya bada labarin cewa abin nan ya yiwu ko ba zai yiwu ba, duka shine ake kira kahana bokanci kenan. To duk abin da ake ba boka wannan haramun ne, haramun ne shi bokan ya ci, kuma haramun ne kai ka ci abin da yake hannun boka. In ka tabbata wannan abu da yake hannun shi ta hanyar bokanci ya same shi, to dan haka wannan yana nuna mana dukkan waɗannan nau'ikan ciniki ne, ciniki wanda yake batacce. Duk abin da Allah ya haramta to sayar da shi haramun ne. Kaga anan kare Allah ya haramta mana cin namansa domin najasa ne, to dan haka sayar da shi haramun ne. Sai ya ce wa maharil bagiyi, wato da sadaki wanda yake na karuwa, an gane ku, domin me yasa wannan ciniki ne wanda yake haramtacci, domin Allah ya haramta zina, dan haka wannan kudade da ake bata domin a yi zina da ita kudi ne wanda yake haramtacci.
sai yace wa khulwanil kahin wato daladan boka domin bokanci haramun ne ba sana'a bace ba dan haka duk abin da boka ya amsa haramun ne ya karba sannan hadisi na ƙarshe a darasin mu da ya gabata kenan hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda ke fada cewa shi Jabir yake cewa wani lokaci ya kasance akan wani raƙumin sa kada aya raƙumin ya gajiya ana cikin tafiya ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kan hanyar dawowa daga wani bulaguro to Jabir da raƙumin sa sai ya gajiya baya iya tafiya akan baro shi a can baya shine yace fa arada an yusayyibahu Jabir yayi nihi ya saki raƙumin nasa ya shiga daji ya fita daga sha'anin sa Allah sai yake cewa fa lahikani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tarar da ni domin daman al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabi'ar sa in ana tafiya manzon Allah yakan tsaya a baya jama'a su yi gaba in ana cikin bulaguro ana tafiya jama'a suke yin gaba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan jama'a yake a kullum hikima anan domin wanda ya kasa wato a taimaka masa a tafi tare da shi amma maimakon a ce shi ja gaban tafiya in yayi gaba jama'a suka yi gaba wanda ya kasa wane ne zai taimaka masa an baro shi kenan to dan haka kuma jagoran tafiya shi yana baya kenan ku kuna gaba dole in kun yi gaba za ku yada zango ku yi jiran shi jagoran tafiya kenan har yazo in yazo hallo kuma in an tashi hallo alauta ayi gaba to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a sun bar Jabir a can baya manzon Allah sai ya tarar da shi ya tambaye shi yace Jabir me ya faru sai ce ya rasulullahi raqumina ya kasa a lokacin nan fada ali manzon Allah ya mun addu'a wada rabahu manzon Allah ya karfi kirho a hannuna sai ya bigi raqumin fasara sairan lam yasir misla a lokacin nan raqumina wato sai ya zage yayi tafiya da dai bai taba yin kwatancin ta ba ya kwashi wani kuzari maimakon da Jabir shi yake jiran jama'a sai ya zamanto shi wannan maimakon da shi ake jira sai ya zamanto kuma shi yake jiran jama'a raƙumin sa yafi na kowa kuzari a cikin jama'ar wanda wannan mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan fa qala sai manzon Allah ya ce da ni bi inihi bi uqiya ya kai Jabir sai da mun raƙumin ka uqiya daya idan aka ce uqiya ma'auni ne na auna azurfa nauyin da yake badawa nauyin dirhami 40 shine manzo Allah yace sayin mun da raqumin ka uqiya guda qultu la sai nace masa a thumma qala sannan sai manzo Allah ya koma fada bi inihi yace ya Jabir sai da mun raqumin ka ma uqiya Jabir yace fa bi ituhu bi uqiyatin sai na sayar masa raqumin uqiya daya washtaratuhum lanahu ila ahli nayi masa sharadin ci gaba da hawa da hawan raqumin sai idan na iso ga iyali na kenan sai mun zo gida Madina sannan zan damka masa raqumin ba zan bashi ba shi a can falamma balagtu lokacin da na iso gida Madina ataituhu bil jamal sai na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raqumin kamar yanda na masa sharadi da na kawo masa raqumin fa na kadani samana manzon Allah ya hannanta mun kudin ma'ana ya danka mun kudin raqumin thumma raja'tu sannan sai na komawa ta fa arsala fi adri manzon Allah sai ya aika baya na cewa a dawo da ni lokacin da na dawo fa qala sai manzon Allah ya ce da ni a turani ma kastuka li akhuza jamala yace Jabir shin kana zatan na latsa ka ne dan na karbe maka raqumi nace ka sayar min da shi uqiya daya kuma na nace akan haka nayi turmi a turani ma kastuka li akhuza jamala shin kana zaton cewa na latsa ka ne dan na karbi maka rakumi? Manzo Allah sai ya ce masa khudh jamalaka wa darahimak fa huwa lak. Manzo Allah ya ce karbi rakuminka, ma'ana jara rakuminka tafi da shi da kudaden duka naka ne an baka. Aka maido masa rakuminsa kuma bayan dama an biya shi kudin rakumi. Manzo Allah ya ce duka an baka. To a takaice, kamar yadda bayani ya gabata, wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana halaccin mutum ya sayar da dabba kuma yayi togon wato ci gaba da hawan dabbar ma'ana zuwa wani dan lokaci kayyadadde. An gane ku? Kenan kana iya saida ma mutum misali rakumi ko doki da abin da yake kama da haka, amma sai ka masa sharadin cewa to zan haufa zuwa gari kaza, in naje gari kaza zan baka shi. Ko kuma misali yanzu anan ka sayar ma da mutum mota ko babur, sai ka ce masa to ina da wasu tafiye-tafiye, motar nan sai zuwa jibi zan kawo maka ita, akwai wasu kurus wanda ban dan gama ba. Ka bayyana, ka yi masa sharadi kenan, in an yi ciniki kai masa wannan sharadi. Ko kuma misali gida ne ka sai da ma mutum, sai ka ce to na sayar maka da wannan gida, amma ho ba zan fita ba in damka maka sai nan da wata shida, na ida na wata kwa. In ya yarda ya amince, za a tabbatar da ciniki akan haka. To shine kenan sababin zawwa da wannan hadisi. Don haka kenan yana halatta ciniki da sharadi, amma sharadin ya zamanto sharadi ne wanda yake sananne. Sannan wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana nuna mana halaccin kulla cinikayya ga shugaba tsakanin shugaba da talakawansa, ma'ana da talakansa. Kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi ne na shugaba suka yi ciniki shi da Jabir, Allah ya kara masa yadda. Kuma wannan yana nuna mana ba laifi mutum yakan nemi a sayar masa da abu koda mai kayan bai tashi sayarwa ba. Misali kaga abu abun mutum sai ka ce wani sai da mun abun ka kaza. Kuma anan ado ba laifi yana nuna mana shi mai saya yana iya cewa na saya kaza, ba ma sai shi mai kaya ya faɗa maka kuɗi. Kamar yadda anan manzo Allah ya ce bi inihi bi uqiya, sayan mun da raƙumin naka uqiya guda. Kuma wannan yana nuna mana halaccin shi mai sayan abu yayi turmi ya nace akan abin da ya faɗa a farko. Kaga anan da manzo Allah ya ce sayar mun da shi uqiya, manzo Allah sai yayi turmi akan wannan uqiya bai ƙara masa ba. Kamar ka ce ni dai na saya jika goma, ya ce ƙara, ka ce a ni dai jika goma na saya, ya ce a ƙara wani abu, ka ce a ni fa daga goman nan bana gaba. To wannan ba laifi ba ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi turmi akan wannan uqiya. Kuma sannan wannan yana nuna mana halaccin wato latsa abu, shine ake kira al-mumakasa. Kamar yadda manzo Allah ya ce a turani makastuka li aquza jamala, shin wai kana zaton na latsa ka ne dan na karbe maka rakumi? Kana iya latsawa, misali an ce ma jika goma, ka ce a kai ka siya jika biyar kawai, ko kuma kawai kai tsaye dai abu ga ya kasan kudin shi sai ka latsa ka ce an sayar mun da shi kaza. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato shine karamci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka kashe ciniki ya damka ma Jabir kudin raƙumin, kuma sannan ya bashi raƙumin gaba daya. Samu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائئا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم وعن أبي الزبير هو المكي أنه قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوكية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أؤدها لهم ويكون ولا أكلي فعلت فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتردي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترئون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها وعتكيها واشتردي لهم الولاء مالم الله يجي كنسنا فتا وانا رواية تا جابر ابن عبد الله الله يقرى مسي يدكي فتا اعتق رجل منا عبد الله اندور واتو ونمتن دغتكم مومتان مدينة واتو يا انترد باونسا andubur wato game da bayan mutuwarsa shine ake kira at-tadbir a Hausa ana kiran shi baikon baya kenan kamar yanda wato mai gida zai fada ga bawansa yace masa anta hurrun andubrin minni kai dai dani wato bayan mutuwata shine ake kira at-tadbir wanda wani nau'i ne wanda yake na yantar da bawa sai dai wannan yantarwa an allaka ta ne da mutuwar shi mai gidan shine anan Jabir yake cewa a ataka rajulun minna abdallahu andubur wani mutum daga cikin mu mutanen Madina wato ya yantar da bawansa wato yantarwa wadda take ta baikon baya kenan ya masa saki wanda yake na tadabiri riwaya wadda ke cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i wato ta bayyana mana da shi wannan mutumin da ya yantar da bawan da shi wanda aka yantar shi wanda ya yantar da wannan bawa ana kiran shi Abu Mazkur ya shahara da wannan kinaya shi kuma bawan shine Abu Ya'qub an gane ko mai gidan Abu Mazkur shi bawon kuma Abu Yaqub, to shine yace masa anta hurrun an durin minni, yace je ka kai dani wato bayan mutuwata. To shi wannan Abu Mazkur walam yakul lahu malun ghayru, a rayuwarsa kwata kwata ba shi da wata dukiya da ya mallaka in ba wannan bawa na shi daya daya ba, kuma ya masa saki na tadbir. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labari fada abihi, manzo Allah sai ya sa aka kirawo shi kuma aka zo da wannan bawa. Manzo Allah yace maza a zo masa da wannan bawa, aka zo da wannan bawa fa ba abu manzo Allah ya sayar da wannan bawa, kamar ma yanda yake cikin wata riwaya, kamar yanda yake cikin wata riwaya wantaran wannan bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shine ake kiran shi bai'ul muzayida. Bai'ul muzayida shine wantari da za a daga kaya, wa zai saya, wa ya saya, wani ya ce ya saya jika 10, wani ya kara ya ce na saya 15, wani ya ce na saya jika 20, wani ya ce na saya 25, wani ya ce na saya 30, wanda ya saya 30 in ba a samu ba wanda ya kara akan shi to sai a sallama masa, to shine ake kiran shi bai'ul muzayida, wanda shi wannan ciniki halaka ne, ciniki na wantare. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wantaran bawon a cikin jama'a, manzon Allah sai yake cewa man yashtarihi, wa zai sayi wannan bawa, wani ya ce ya saya kaza, wani ya ce ya saya kaza, har aka kai lokacin da Nu'aym ibn Abdullah ibn Naham Allah ya kara masa yadda ya sayi wannan bawa dirhami 300, wanda babu wani wanda ya kara akan farashin yanda shi ya saya, manzon Allah ya sallama masa. To waɗannan kudade da manzon Allah ya karba, wato sai ya biya ma shi wannan mutumin bashi, an gane ko, kamar yanda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya raba ma waɗanda suke bin shi bashi, kamar yanda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya damka masa kenan. Dan haka anan wannan hadisi yana nuna mana bawan da aka masa saki na tadbir, to wannan sayar da wannan bawa halaka ne, an gane ku, ya halatta a sayar da shi bawan da aka masa irin wannan nau'i na yantawa, saboda shi yautawar an allaka ta ne da mutuwar mai gida. To irin wannan bawa in ka ce ma bawanka ka masa saki na tadbiri, ran da ka buƙaci kuɗi ba laifi, kana iya kai shi kasuwa ka sayar da shi. Wanda bugo da ƙari wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da yake da dukiya, an gane ya tsiyace, ma'ana ya talauci, to anan alƙali yana iya taka masa birki game da yin tasarrufi da dukiyarsa, shine ake kira alhajir. Kuma alƙali yana iya sayar da dukiyar tashi ko ba da yardar shi ba da amincewarsa, domin a biya waɗanda suke da haƙƙi, wato haƙƙinsu. Kamar misali mutum bashi ya zagaye shi, mutane suna buƙatar haƙƙinsu, to anan yana da wata dukiya, alƙali yana iya kama wannan dukiya ya wantaranta ya saida ta ya biya jama'a haƙƙinsu. Kuma shi kin in ya ce zai yi wani abu da dukiyar shi, alƙali yana iya taka masa birki, kamar yanda anan shi wannan Abu Mazkur da ya ma wannan bawa nashi saki na tadbir, manzon Allah ya kirayi bawa, ya kirayi shi, ya kisa aka zo da bawa, manzon Allah ya sayar da bawa, ya biya waɗanda suke bin shi bashi wannan. Kuma anan in mutum yayi, anan ana iya sayar da wannan dukiya a bashi, kenan in ya so ya sarrafa ta ga maslaha ta kanshi. Dan haka a takaice dai wannan hadisi yana nuna mana kenan bawa wanda aka masa saki na tadbir, kenan sayar da shi halaka ne, ba laifi bane, kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka zo da bawo manzon Allah ya sayar da shi. Sannan hadisi na gaba, hadisin Maimuna Allah ya karama ta yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa anna fa'aratan waqa'at fi samni, wato dan barya, wato wani lokaci ya mutu a cikin mai wanda yake sandarare in aka ce asamn shine mai wanda yake kamar kitse ko man shanu shine ake kira asamn shine tace annafa'ratan waqa'at fi samnin famatat fihi wato dan barya ya fada cikin mai wanda yake daskararre famatat fihi dan baryan sai ya mutu a ciki وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan mai da dan barya ya mutu a cikin sa yaya za a yi fa qala sai manzon Allah yace alquha wa ma haulaha wannan biran manzon Allah yace ku tsame shi ku jefar da shi wa ma haulaha da duk abin da yake gefin shi kenan duk inda ake tsammanin najasar ta nisa manzon Allah yace ku yade shi wa kuluhu manzon Allah yace sauran kuma ku ci kenan misali ƙwarya ce ta kitse ko man shanu dan barya ya fada a ciki ya mutu to sai a tsane shi kuma duk abin da yake gefin gaba daya kenan sai a yade a zuda shi sauran inda ake kyautata zaton cewa najasar bata ratsa ba kenan wannan ana iya amfani da shi ana iya ci amma kaddar cewa da ya fada take yanki aka fitar da shi to ba maganar ayadi dama ma bai mutu ba a ciki kenan wannan ya fada ya mutu ba a san lokacin da ya fada ya mutu ciki ba kenan anan sai a fitar da shi kuma duk abin da yake gefin sai ayadi shine sai yace alquha wa ma haulaha manzon Allah yace ku tsame biran ku jefar da shi wa ma haulaha da duk abin da yake gefin manzon Allah yace ku yade shi shi ma ku zubar da shi wa kuluhu manzon Allah yace sauran wato ku ci al-imamu al-bukhari ya rawaito wannan hadisi al-imamu ahmad da al-imamu an-nasa'i sun dada a cikin riwayar su fi samnin jamid wato a cikin mai wanda yake sandararre in aka ce jamid kenan ba wanda yake ruwa ruwa ba kenan wannan lafazin jamid ta'kid ne dama in aka ce samn shine mai wanda yake daskararre kenan man shanu ko kuma wato kitse ko kuma irin misali lokacin sanyi wanda mai haka ma yana yin barci kenan in aka samu dan barya a cikin shi a mace kenan sai a yadi sai a fitar da dan baryan kenan da duk abin da yake gefin sa kenan abin da yi sauran kuma wannan ba laifi ana iya amfani da shi dan haka dai a takaice wannan hadisi mallan ya zo da shi domin ya nuna mana cewa duk wani mai wanda yake mai najasa baya halatta ayi amfani da shi an gane ku baya halatta kenan amfanin ta hanyar ci kenan dan adam ba zai ci ba me yasa domin najasa ne kuma ba zai shafa a jikinsa domin najasa ne amma sauran wani amfani ana iya yi da shi kamar yanda bayani ya gabata a wancan hadisi wanda yake nuna mana cewa wato kitsan mushe akan yi amfani da shi ta hanyar shafi wato shine kwale-kwale kenan jiragen ruwa kuma sannan akan yi amfani da shi ta hanyar fitila a ci balbal a wancan hadisi wanda yake cewa a ra'aita shuhumal maita fa innaha wato tuqula biha sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas to dan haka kenan ana iya yin amfani da wannan mai mai najasa amma ba ta hanyar ci ko shafawa a jiki kenan wani amfani wanda yake na daba sanan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza waqa'atil fa'ratu fi samni wato idan bira ya fada cikin mai wanda yake sandararre cikin mai sai ya ce fa in kana jamidan in man ya kasance sandararre ne fa alquha wa ma haulaha wato shine yace ku jefar da wannan dira da duk abin da ke gefin sa kenan da duk abin da yake gefin sa manzon Allah yace ku yade shi sai ya ce wa in kana ma'ian in ku ya kasance man wato ruwa ruwa ne manzon Allah yace fala ta narkekke ne yace fala ta karabu ma'ana kar ku kusance shi, ma'ana kar ku yi amfani da shi. Misali mai ne narkekke, in ya kai tano guda, in dai bera ya fada cikin sa ya mutu, ko abin da yake kama da haka, kamar tsakaka da abin da yake kama da haka, to wannan ya zaman to najasa, bai ya halatta a yi amfani da shi. Tunda anan me yace cai fa in kana jamidan sai yace fa alquha wa ma haula, amma wa in kana ma'ian, in ya kasance wato narkekken mai ne, manzo Allah yace fa la taqrabuhu kar ku sance shi, kar ku kusance shi, kenan fa la taqrabuhu ma'ana kar ku yi amfani da shi ta hanyar ci ko shafawa a jiki. Al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito wannan hadisi, sai dai al-Imam al-Bukhari da Abu Hatim ar-Razi wato sun yi hukunci akan wannan hadisi cewa kuskure ne. Kuskuren domin al-Imam az-Zuhri, wato kuskuren cewa domin ya zo ta wata hanya ta daban, kenan danga wannan danga rawaito hadisin ta hanyar Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, domin hadisin ba na Abu Huraira bane, Allah ya kara masa yadda. Abin da yake daidai kin riwayar hadisin al-Imam az-Zuhri, shi ya rawaito hadisin daga Ubaydullah ibn Umar, shi kuma daga Abdullah dan Abbas, shi kuma daga Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka hadisin yake. Dan haka sai aka samu wasu marwayata suka rawaito shi, sai suka danganta shi zuwa ga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, dan haka kuskure ne wannan riwaya, dan haka kenan wannan riwaya ce shabba. Sai dai abinda riwayar ta kunsa na ma'ana shine abinda wancan hadisin ya kunsa, domin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a can a hadisi na Maimuna cai alquha wa ma haulaha, ku jefar da wannan bera da abinda yake gefin sa, sai yace wa kuluhu, sauran ku ci. Kenan wannan in mai ne wanda yake kenan sandararre, wanda yake ba narkekke ba, kenan in narkekke ne to wannan daman najasar ta riga ta ratsa ko ina, kenan tsabtace shi wannan baya iya yiwa in dai mai ne narkekke. To dan haka a takaice dai shi hadisin hadisi ne wanda yake sha, domin kuskure aka samu a wajen riwayar sa, aka danganta shi zuwa Abu Huraira, alhali ko ba riwayar sa bace, riwaya ce ta Ibn Abbas wato daga Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dai a takaice hadisin yana fa'idantar da mu abinda wancan hadisi ya fa'idantar da mu, cewa duk mai wanda ira ya fada to ya zama wajibi in dai ya mutu a cikin man a fitar da shi a yadi duk abinda yake gefe, kenan wannan sauran mai wannan ana iya sayar da shi, domin ana iya ci, akan iya shafa a jiki. Amma in ya kasance narkekken mai ne to wannan kasancewar baya halatta a yi amfani da shi ta hanyar ci ko sha. Dan haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana duk wani abinci in dai najasa ta zubu a cikin shi to sayar da wannan abinci haramun ne, kuma cin shi haramun ne, kenan duk abin da Allah ya haramta cin shi wannan kenan sayar da shi bai halatta, tunda anan ya riga ya zama najasa, kenan yanda kai ba za ka ci ba to ba za ka sayar da shi ba. Amma amfani ta wani bangare wanda yake bai shahi ba, ci ko sha ko shafawa a jiki, ba laifi ana iya yin amfani da shi kamar yanda bayani ya gabata. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Zubair al-Makki yake fada cewa na tambayi Jabir ibn Abdullah an famani sinawur, wato game da cin kudin mage. Idan aka ce as-sinawur wato shine kenan mazuru, ana iya sayar da shi a ci kudin ko baya halatta? As-sinawur wato shine mazuru, kyan wake ne, jam'un sa shine sananir, sananir shine. Yace sa'altu Jabir, wato na tambayi Jabir ibn Abdullah an famani sinawur, wato game da kudin kyanwa, ma'ana a sayar da kyanwa a ci kudin, wal kalbi wato da kudin kare. Fa qala, sai yace zajara annabi sallallahu alaihi wasallama an zali, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da haka. Lafazin zajara ya tsawatar bi ma'ana naha, manzon Allah yayi hani kwata kwata cewa bayya halatta a sayar da kyanwa, baya halatta a sayar da kare, cin kudin su haramun ne. Al-Imam Muslim da Al-Imam Nasa'i suka rawaito wannan hadisi. Al-Imam Nasa'i ya dada a riwayarsa, manzo Allah yace illa kalba saidin sidi kare na horauta. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan riwaya a cikin Sahihu Sunanin Nasa'i, na cewa illa kalba saidin sidi kare wanda yake na horauta. Dan haka shi kare na horauta shari'a ita ta ba da izinin alqa, to tunda ta ba da izinin alqa to sai yadda shi kuma wannan ya zama halak, kamar yanda anan yace illa kalba saidin kenan sidi kare na horauta shi ana iya sayar da shi a cikin kudin, domin shari'a ta ba da izinin yin amfani da shi, tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa kwata kwata hatta da na horautan baya halatta a sayar da shi, domin wasu sun yi hukunci akan cewa wannan ziyada ce munkara, ma'ana bata inganta ba. Illa kasancewar Sheikh Nasir Albani ya inganta wannan riwaya, dan haka wasu malamai suka tafi daga cikin magabata waɗanda suka inganta wannan riwaya kafin shi, cewa in dai kare ne na horauta to shi wannan ya halatta, domin shari'a ita ta ba da izinin alqa. Dan haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin cin kudin kare da kyanwa, dan haka cin kyanwa baya halatta haram, an gane ko, baya halatta, dan haka shari'a ta haramta cin kudinta. Inan dan haka wannan duka yana daga cikin ciniki wanda yake batacce, wanda shari'a bata yarda da shi. Hadisi na gaba hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take faɗa, wato Barira ta zo mu, wanda ita Barira khadima ce ta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wata baiwa ce ta kan zo gidan Aisha ta kan kama mata aikace aikace. Faqalat, ita Barira sai ta faɗa ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ce mata inni ka ta mutu a hali ala tisi'i awaki, na kulla fansa tsakanina da masu gidana akan uqiya tara, fi kulli amin uqiya, a kowace shekara zan hada musu uqiya guda, fa aini ne, ta ce Aisha ki taimaka mu. Idan aka ce dora fansa shine mai gida ya fada ga bawansa ya ce je ka ka hadu mun kudi kaza ka zaman tuda, in ka kawo mun miliyan guda kai da ne, yana iya ce masa je ka a cikin shekara uku ka hadu mun miliyan guda, a duk shekara kenan ka kawo mun kashi ɗaya daga cikin ukun abin da na dora maka. In bawan yana da kudin take yanke sai ya kawo ya ba mai gidan, kuma in ya so take yanke ya zama da kenan, sai ya je yana sana'a yana hada kudi yana tarawa yana kawo ma mai gidansa, ran da ya jimulce masa wannan kudi gaba ɗaya to ya zama da shi, ne ake kiran shi mukataba, dora fansa kenan. To shine anan tace inni ka tabtu ahli, na kulla fansa tsakanina da masu gidana ala tisi'i awaqin, akan cewa na hada musu uqiya tara. Lafazin awaq jam'i ne na uqiya, fi kulli amin uqiya, a kowace shekara zan hada musu uqiya guda, in aka ce uqiya shine dirhami 40. Tace fa aini ne, Aisha ki taimaka mun in biya su. Fa qultu, Aisha tace sai nace da ita, in ahabba ahluki an aqudda halahum, in har masu gidanki suna so na tisa wannan uqiya tara take yanke in baki ki kai musu, wa yakunu wala ukidi alwalaycin ki ya kasance nawa, Aisha tace fa alatu take yanke zan tisa wannan kudi in baki ki kai musu. Kaga 40 su tara nawa ya kama, 40 su 10 200 kenan 360 dirhami 360, shine tace in har masu gidanki sun yarda sun amince take yanke yanzu zan tisa kudin gaba daya maimakon sai kin yi shekara 9 zaki hada musu wannan kudi take yinki zan baki ki kai musu amma sharadi alwalaycin ki nawa ne idan aka ce maulan ni'ima shine in ka yanta bawa wannan bawa in Allah ya masa rasuwa baye da wanda zai gade shi ba baye da wanda zai gaje shi kai da ka yantar da shi kai ne zaka gaje shi wannan bawa kai ka fi kusaci da shi shine ake kira da alwala shine tace wa yakunu wala ukili alwalaycinki ya kasance nawa fa altu aisha tace take yinki zan hada wannan kudade ki kai musu a lokacin nan fa zahabat bariratu ila ahliha barira sai ta koma wajen masu gidanta faqalat lahum ta fada musu cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace da ni in ce da ku in kun yarda kun amince gaba ɗaya za ta tsa wannan kudi na kawo muku amma alwalayci na nata ne fa abau alaiha sai suka ce a su basu yarda ba sai dai in su za su alwalaycin ta sai dai in alwalaycin na barira zai kasance nasu ne su basu yarda ba faja'at min indihim a lokacin nan barira sai ta dawo daga gunsu ta dawo gun Aisha wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisu alhali a wannan lokaci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a nan gidan Aisha lokacin da barira ta dawo faqalat barira sai take fada ga Aisha tace inni kada aradtu zalika alaihi na bujuro musu abinda kika fada na cewa zaki tsa kudin na kai musu kuma alwalayci naki ne na fada musu fa abau illa an yakuna alwala'u lahum sun ki amincewa cewa sai in alwalayci zai kasance nasu ne fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ji abinda barira take fada ma Aisha domin yana gefe a zaune fa akhbarat Aishatu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya ji daman lokacin da barira take ba Aisha labari Aisha sai ta zo ta ƙara fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace kaji abinda masu gidan barira suka fada faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ga Aisha yace khuziha yace sayyata washtar idahumul wala'a i musu sharadin alwalayci ce an gane ko i musu sharadin alwalayci manzon Allah yace sayyata i musu sharadin cewa suke da alwalayci fa innamal wala'u liman a'tak manzon Allah yace ki san da cewa shi alwalayci a shar'ance na wanda ya yanta bawa ne ba wanda ya sayar da shi ba kenan anan sharadin da suka nema Aisha manzon Allah yace tai musu sharadin me yasa saboda sharadi ne batacce sharadi batacce kwa wannan baya suka game da ingancin ciniki sai a sanya kafa a shure wannan sharadi kuma ciniki ya inganta dan haka manzon Allah yace ku ziha ma'ana sayyata tasakudin basu washtar ilahumul wala i musu sharadin alwalaycin kamar yanda suka nema manzo Allah yace amma ina tabbatar miki fa innamal wala'u liman a'tab ki san da cewa alwalayci na wanda ya yanta bawa ne ba wanda ya sayar da shi ba tunda ke kika yantar da bai wato alwalayci naki ne ba nasu bane ba su da suka sayar da ita fa alat Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta. Kuma kama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bin nas. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a cikin jama'a. Fahamidallaha yayi godiya ga ubangijinsa wa asna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya cancanta gare shi. Kuma kala sannan manzon Allah sai ya ce amma bayan abin da ya gabata na godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala fa ma balu rijali yashtariduna shurutan laysat fi kitabillahi ta'ala manzon Allah ya ce wai me ya samu wasu mutane suke yin sharadin da baya cikin hukuncin Allah me ya sa mutane suke gitta wasu sharadin da ba sa cikin hukuncin Allah sai yace ma kana min shar'in laysa fi kitabillahi, duk sharadin da bai kasance ba a cikin hukuncin Allah, manzon Allah yace fa huwa ba'i, sharadi ne batacce. Duk sharadin da baya cikin hukuncin Allah, manzon Allah yace sharadi ne batacce. Wa in kana mi'ata sharadin, manzon Allah yace kai koda sharadin ya kai sharadi da wani yakan iya ce wato in ya dora akan darin ai ya tabbata nan da yace wa in kana mi'ata sharadin wannan din mubalaga ne, ko ma sharadi dubu mutum yayi, in dai sharadin ya ci karo da hukuncin Allah to bataccen sharadi ne. Kamar in saida maka keke, in ce na saida maka kar ka hau, kaga sharadi ne bataccen, ciniki ya tabbata. Da zaran na ka damka mun kuɗi, na damka ma keke, daga nan ma ka hau, duk inda za a je a je. An gane ku? Ko mutum ya maka sharadi ya saida maka abu, to wala na saida maka hau, amma kar ka sayar da shi. In dai ka riga ka saya, to ciniki ya tabbata, wannan sharadi sharadi ne bataccen. To shi ne yace wa in kana mi'ata sharadin, ko da ya kai sharadi ɗari, manzo Allah sai yace qada'ullahi ahabbu, hukuncin Allah shi ne mafi cancanta game da biya, ma'ana shi ya fi cancanta game da biya. Wa shar'ullahi awsaq, yace sharadin Allah awsaq shi ne wato mafi amincewa. Sai yace wa innamal wala'u liman a'tab, manzo Allah yace ya ku jama'a ku san da cewa alwalaici na wanda ya yantar da bawa ne, ba wanda ya saya ba. Wannan wa'azi ne takaitacce manzon Allah yayi, riga wa'azin shi ko riga ne ba wuya. Kaga anan bai kama sunan masu gidan barira, chai fa ma balu rijali, wai me yasa wasu mutane suke sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah? Hausawa suka ce duk wanda ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake, kenan anan su da suka ma Aisha wannan sharadi kenan sun san wannan wa'azin ta kanan saboda su ne. To shine anan yace wa innamal wala'u liman a'ta, kusan da cewa alwalaici na wanda ya yantar da bawa ne. Wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi, lafazin na al-Imam al-Bukhari ne, naga al-Imam Muslim, manzo Allah yace ishtariha, manzo Allah yace sayyata, maimakon can da yace khuziha, ma'ana ki karbe ta. Me yake nuni da khuziha? Ma'ana ishtariha, tasa kudin ki basu ki sayyata. Wa atikiha, manzon Allah yace yantar da ita. Washtardi lakumul wala'a, yi musu sharadin alwalaicin kamar yanda suka nema, za su gane kuskuren su kenan. Nan insha Allah za mu dakata karin bayani akan hadisin, zai zo a darasi na gaba. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.